Let me love you. love you all the time. Glad you love me. Glad you love me. Doo-doo. Oh, but I'd wait, I'd have no way. Da 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 da